sauti daga arewa play.com.
Nanamu nanamu to mun fito ku fito mu soma abun gana lokaci wai taramba Zambia ba.
Sultan on the beat.